أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أيها الله سبحانه وتعالى قوديا دي قدرتا من حدوى أولنا يمتنا أصبر أيومنا شاءكو قوتنا ربيع الأول شكرا تدوب ديا دريه أود أربعين دبقوي insha Allah wannan zai zamanto mana zama na 31 a cikin littafin sahihu siratin nabawiyya wanda zamu tashi tsakiyar safaha ta 183 mallan yana mana bayani akan abin da ya shahi hijran masu imani musulmai zuwa ga abin da ya shahi ƙasa ta Habasha wanda kuma wannan ihala ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa ga masu imani cewa su tahi wannan yanki saboda akwai wani sarki adali wanda zai ba su daman bautawa Allah yanda ya kamata wanda wannan shine ya kai sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan waje sannan kuma mun ji irin gwagwarmaya da take kaiwa take kawowa akai wanda bil munasaba dukkan mutum musulmi so da yawa zai samu kanshi cikin hali na tsangwama yanzu a yau in ka dauki ƴan uwanmu waɗanda suke ƙasar Palestine da irin yanayin da suke ciki na musgunawa da takurawa daga ƙasa wadda take azzaluma ita ce ƙasar Isra'il bal ba ma ƙasa za a ce ba sai dai a ce Yahudawan share wuri zauna wanda hatta a irin kafafen sada zumunta ko kuma kafafen labaru waɗanda kusan irin nasu ne wannan shine sunansu Yahudawan share wuri zauna wannan yana nihin cewa naka ne wani amshi wannan wajen zauna wannan ba yana hakkama cewa ya zama naka ba to suka samu ƴan asalin wajen suka takure su wanda kuma tarihi ne mai tsawo wanda kuma duniya da dukkan anziman da take da tsare-tsaren da take da irin cigaban da take tsammanin tayi amma har yanzu ta kasa kawowa ƙarshen wannan saboda son zuciya ne a ciki Allah muke roƙo ya taimaka wa waɗannan ƴan uwan namu da suke wannan yanki kuma Ubangiji ya ba su mahuta duk yanda al'amura suka yi kumci suka yi rintsi to Ubangiji subhanahu wataala tabbas zai bada wata mahuta kaga wannan irin mahutar da Allah ya baiwa su waɗannan musulman da suke ƙasar Makka a lokacin da suke faman bauta wa Allah aka takure su aka kashe ma wasu da yawa daga cikin su wannan kuma Allah sai ba su mahuta wanda shine samun ƙasar Habasha tare da wannan sarki wanda yake Najashi kaga me yake cewa cai idan ba dan abin da yake shagaltar da ni na mulki ba yace da na tattara ina wa ina wani ma naje na rika rikewa wannan manzon naku takalmar shi to kaga me yake maka nuni cewa lillahi al'amru min qabl wa min ba'd al'amari na Allah ne Allah ba su mahuta malike cewa zamu tashi kenan bayanin da malin yake yi wa qala ba'd al'ulama game da abin da ya shahi mutuwan Najashi sannan kuma da bayani akan yi mushi sallah ko kuma ce kace salatul ghaib malike wa qala ba'd al'ulama inma sulliya aw salla alayhi sani cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi sallah ga Najashi li annahu kana yaktumu imanahu min qaumihi saboda ya kasance yana koye imanin shi a cikin mutanen shi falam yakun indahu yawma mata man yusalli alaihi a ranan da ya bar duniya babu wani wanda zai mai sallah saboda shi musulunci yake su kuma suna kan addinin annabi Isa alaihi salatu wasalam yace fali hadha saboda wannan salla alaihi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi salla ga Najashi wannan me yake maka nuni al-allama ibn al-hafiz ibn kathir Allah ya rahama a gare shi yana so ya nuna maka cewa ne Najashi manzalla ya mushi sallah saboda a inda aka mushi sallah babu wanda ya mushi sallah sabana abin da muke gaina faruwa a yau la'alla har daga cikin wanda suke intima'i zuwa ga sunna idan aka ce wani mutum ya mutu in dai ana ga cewa mutum ne wanda yake mai kabri ne sosai to sai kaga mutane sun harhadu wurare daban-daban ana mushi salatul ghaib malace qalu malamai suke cewa fal ghaibu in kana qad sulli alayhi bi baladihi la tushra'u as-salatu alayhi bi baladin ukhra lalle mutum wanda yake ghaib wanda fakekke wanda baya nan ya mutu a wani waje yace in ya kasance an mushi sallah bi baladihi a garin da yake yace to la tushra'u as-salatu alayhi bi baladin ukhra baya shar'antuwa a mushi sallah a wani garin kuma na daban yace wali hadha ai saboda haka ne ma in ka lura lam yusalla ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi ghairi al-madina annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba a mushi salla ba a wani waje in ba a garin madina ba kawai yace la ahla makka mutanen makka ba su yi ba wala ghairihim haka kuma wani su bai yi ba kaga idan ko da a ce wani abu ne wanda yake an samu da a wancan lokaci kamata ai kuma sannan inda a ce yin salatul ghaib ga mutumin da ya mutu ayi a ko ina wancan su yi wadancan su yi to ai babu wanda ya kamata amma kaman annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malice amma ba a mushi ba yake cewa wa hakaza abubakar wa umar wa usman wa ghayruhum min as-sahaba haka al'amarin yake ga abubakar haka da umar haka da usman haka da wani su lalle kenan yin sallah ga wani mutumin da ya mutu a wani waje in an mushi sallah to an kare shi kenan bizal qadri kifaya babu zancan kuma wasu sadu a wani waje su ce za su mushi salatul ghaib yace lam yunqal annahu sulliya ala ahadin minhum fi ghairi albaldati allati sulliya alayhi fiha yace ba an nakalu to ba magana ko daya game da cewa daya daga cikin waɗannan abubakar ko umar ko usman ko wani su daga cikin sahabbai cewa an mushi sallah a wani gari na daban bayan inda ya mutu aka mushi sallah in ko da ana yi da waɗancan su ya kamata su riga mu akai tunda ba su rigaye mu ba kenan duk wanda ya zo da shi a yau ga mutumin da aka ma sallah ba addini bane ba kuma bid'a ce dole a yake ta koda tana cikin waɗanda kuke rayuwa tare da su idan ya zamanto abu ba daidai bane ba addini bane to dole a yake shi malace fa Allahu a'lamu Allah shine mafi sani sai yace al mustadrak magana wace ce kenan magana albani kenan yace an umayr ibn ishaq qala ja'far ya rasul Allah idhan li an atiya ardan a'budu Allah fiha Umayr ibn Ishaq yake cewa Ja'far yace ya ma'aikin Allah ka bani izini in je wata ƙasa wadda zan bauta wa Allah la akhafu ahadan bana tsoron kowa qala fa adina lahu Umayr yake cewa sai Ja'far yace amma zalla sai ya bashi izini fa atan najashiya sai suka je ƙasar Najashi wanda yake Habasha qala Umayr da ya ƙara cewa haddathani Amr ibn al-As radiyallahu anhu qala lamma ra'aytu Ja'faran wa ashabahu aminina bi ardi al-Habasha Amr ibn al-As ɗaya daga cikin jakadan da Quraysh suka turo go ya zo a matsayin wanda za su kulla duk abin da za su kulla saboda a koma da su Ja'far a ba su koma da su yake cewa lamma ra'aytu Ja'faran lokacin da naga Ja'far ibn Abi Talib wa ashabahu da waɗanda suke tare da shi sahabban shi kenan abakan shi aminina hankalin su kwance bi ardil habasha a ƙasar habasha yace hasadtuhu sai hasadan hakan sai kama ni sai naga ina ma ya zai abu go musu ruwa a samu matsala sai yake cewa la astaqbilanna li hadha wa ashabahu yace ina rantsuwa cewa sai na fuskanci shi Ja'far inna da shi da dukkan abakan shi na ƙasar habashan nan yace fa ataitu najashiya sai naje wajen najashi fa qultu sai nace mushi kaga dama can ba mun karanta zuwa da yawa ko yaje akan kaza yaje akan kaza yaje akan kaza yanzu ko sai sake komawa fa qultu sai nake cewa inji amr ibn al-as yace idhan li amr ibn al-as najashi abada izini ga amr ibn al-as zai shigo fa adina li sai najashi ya bada izini yace fa dakhaltu sai na shigo
فقلت إن بأرض ابن عم لهذا يزعم أنه ليس للناس إلا إله واحد
yake cewa da na shigo wajen Najashi sai nake ce mushi inna bi ardina lalle hu a garin mu ibna ammin lihaza akwai dan babban wannan Ja'far din yaz'umu dan babban nashi yana raye cewa annahu lalle laysa linnas mutane ba su da illa ilahun wahidun sai abun bauta guda ɗaya tallin tal aj'al al-alihata ilahan wahidan suka ce ya sanya abun bauta guda daya inna hadha la shay'un ujab ai yace Allah kade za abauta ma yace wa inna wallahi sai amri yake cewa mu kuma ina maka rantsuwa da Allah yake Najashi in lam turihna minhu wa ashaba in dai baka hutar da mu ba da shi wannan Ja'far din da kuma abin da yake abakan shi suka zo tare ka ba mu su gaba ɗaya kuma rasu makka yace in baka mana haka ba la qata'tu ilayka hadhihi nuqfa yace bazan ƙara tsallako wannan tekun ba dan in zo wajen ka saboda wata mas'ala ta rayuwa kowace iri ce kenan me yake mushi kamar yuhaddiduhu kamar yana mushi kalubalen cewa fa to fa alaka tsakaninka da makka wanda mutanen ne ka bada su in baka bada su ba to babu wanda zai tattara inashi inashi daga yau ya zo wajen ka dan kulla wata alaka ko wata rijjeje ne akan kowane al'amari sai yace wala ahadun min ashabi abadan kuma haka ko ɗaya daga cikin mutane na makka babu wani mutum guda ɗaya da zai ƙara zauwa garin ka in dai baka mana wannan alfarmar ba to ba mu ba kai faqala sai Najashi yake cewa wa aina huwa yanzu ina Ja'far din yake qultu innahu yaji'u ma'a rasulika innahu la yaji'u ma'i yace abu ɗaya ne in dai ana so ya zo to zai zo ne a lokacin da ka aika mushi dan aike manzonka kenan ka tura mushi dan sako cewa kana kiran shi sai amri yake cewa innahu la yaji'u ma'i ka sani cewa ba zai zo tare da ni ba in dai da ni ne to ba zai zo ba kenan sai dai kai ka tura dan aike manzon da zai je ya zo da shi fa arsala ma'i rasulan amr ibn al-as yake cewa sai Najashi ya tura tare da ni wani dan aike fa wajadnahu qa'idan bayna ashabihi yace da muka je sai muka samu Ja'far yana zaune a tsakanin abakan shi kusan mutane 80 a wannan lokacin suna zaune kaga daga cikin su har akwai diyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ruqayya matar Usman ibn Affan wanda kuma haddashi shi ma suna zaune a wannan waje yace fada'ahu faja'a sai wannan manzon Najashi sai kira Ja'far sai Ja'far yazo falamma ataitul baba nadaitu sai Amr ibn al-As yake cewa lokacin da nazo kofar Najashi sai na kira nace e idhal li amr ibn al-As a bada izini ga Amr ibn al-As yana so zai shigo fada shugaba sai ya ce wa nada khalifi shi kuma Ja'far sai ya kiraya bayan ni na kiraya sai ya ce e idhal li hizbillahi azza wa jalla yace ka bada izini ga rundunar Allah mai girma da buwaya kuma Najashi ya ji su duka biyu fa sami'a sautahu ay fa sami'a an-najashi ya sauta Ja'farin sai Najashi sai ya ji muryar Ja'far fa azina lahu qabli amur yake cewa sai Najashi ya baiwa Ja'far izini shigowa kafin ma ni a bani izini to shi fa Amr ibn al-As tun daga nan fa karhin hali ne dai shi dai an turo shi mission yana kokarin ya za abin ya tabbata amma ya san cewa akwai matsala yace fa azina lahu qabli tare da cewa ni na riga shi zawwa fa dakala sai Ja'far ya shigo cikin izza wa dakhaltu ni ma haka ban izin da shigo amma bayan wa bayan Ja'far ya shigo yace fa idhan Najashi ala al-sarir sai muka iske Najashi a saman gadon mulki ka san mulki ba mulki in yi mulki ba wata kujera bace haka a wani wata wani wannan ne za a yi yanda zai dan kishingide haka kenan aka yi iske Najashi a wannan yanayi ala sarir kala fa zahabtu yake cewa sai na tahi hatta qa'altu bayna yadayhi inji amr amr ibn al-as yake cewa sai na tahi nayi tattaki har sai da naje na zauna a gaban shi Najashi waja'altuhu khalfi na sanya Ja'far a bayana kenda aka bude suka shigo sai taqim 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 sai da ya tahi gaban Najashi kenan ya wuce Ja'far din ma sai ce waja'altuhu khalfi waja'altu baina kulli rajulaini min ashabihi rajulan min ashabi yace tsakanin dukkan mutane guda biyu na Ja'far yace ni kuma sai in sa mutume na guda tsakanin duk mutum biyu sai in sa nawa guda qala yanzu ga mun shigo amre yake cewa fasakata wasakatna Najashi ya shuru yace mu muka shuru kowa yake kin ana kallon kallo wasakata wasakatna ya kare dai yin shuru bai yi magana ba akai kin yace mu dai muka shuru shi bai ce kala ba mu ba mu ci kala ba hatta qultu fi nafsi har yake ta amure ce har sai da nafce a cikin raina nace al'anu hadha al'abd al-habashi ina tsine ma ko ina la'antan wannan bawan dan kasa habasha kamar ina ga waye shi ala ya takallam wai me yasa ba zai magana ba yazo ya saba gaba kuma kowa ya shiru shi bai magana ba kuma shi kamata ya magana kenan tun daga nan yana jin cewa akwai damuwa yace summa takallama can bayan wani lokaci sai Najashi ya sabi magana فقال النجاشي سين الجاشي كيتشوا نجرو قال عمر يعني تكلموا وانا حال شهاب شاواني نجرو يعني معناه معناه تكلموا كوي مغانا كنن با اني كلن كلو اني صد ين سين الجاشي تتو اي مغانا قلتو عمر كيتشوا نتي ان بأرضك awannan garin naka rajulan akwai wani mutum ibnu ammihi bi ardina dan babban shi kuma yana garin mu can makka kenan anan waye Ja'far a can kuma wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yaz'umu annahu laysa lin-nasi illa ilahun wahid yana raye cewa mutane fa ba su da wani abun bauta bisa ga cancanta in ba abun bauta ba guda daya shine Allah subhanahu wa ta'ala wa innaka illam taqta'uhu wa ashabahu idan baka yanke al'amarin su ba da shi da abakan shi da suka zo yake cewa la aqta'u ilayka hadhihi nuqfa ana wala ahadun min ashabi abada yace to daga yau ka rubuta ka aji bazan sake keta wannan ruwan ba shi nuqfa ma'ul bahr wannan ruwan bazan sake keta shi ba sannan kuma haka ɗaya daga cikin mutanen garin Makka ba zai ƙara zawwa wajen ka ba dan wata yarjejeniya ko wata alaka ka sani in dai baka damka mana su ba alaka ta lalace tsakanin mu da kai ba kai ba mu yana mai lasan shigo qala sai Najashi yace ya hizballahi najr ya kurun dinin Allah yi magana aka cewa Ja'far takallam yi bayani wannan maganar da yake yaya ne qala Ja'far yake cewa sadaqa ibn ammi wa ana ala dinihi yace dan babba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace gaskiya ya furta ni kuma ina kan addinin shi maganar da wannan amr ya fadi haka nan ne yana babu zan tona karin bayani ko wani aba haka ake nihi ba kaza aba babu wannan duka kawai sak abin da ya hudu haka nan ne gaskiya ne kuma ya hudu kuma ni na gaskanta shi kuma ina kan addinin shi wannan me yake maka nuni cewa in za a bauta wa Allah sai an jajirce kaga yanzu ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Qurayshawan Makka ba Sa'amr din babu su Ja'far din babu Najashin babu kowa a cikin su gaba ɗaya an dunguma an tai zuwa gaba ila Allah an kuma zuwa ga Allah wannan kokarin da suka yi da ake karanta yanzu shine abin da zai zama to a cikin takardun aikin su gobe kiyama to haka da ni da kai labarin haka yake a gare ni ita ce fursar ita ce damar ai tunda dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya mutu to ai magana ta kare yace laukanatid dunya tadumu bihayha lakana rasulullahi hayyan wa baqiya amma tunda kaga manzon Allah ya rasu to ai magana ta kare kull ibn unsa wa in talat salamatuhu yaman ala alati alhadba mahmud diddan da mace ta aihuwa wata ran sai an dauko shi a makara to kaga duka gogormaye ce da kokarin da suka yi Ja'far anan yake cewa sadaqa ibn ammi dan babba na gaskiya ya hudi wa ana ala dini ina kan addinin shi kenan duk abin da zai faru ya faru qala fasaha siyahan sai Najashi yayi kara wa qala yake cewa oh Najashi yayi kara yake ta oh hatta qultu amr yake cewa har sai da nace mal ibn al-habashiyyati la yatakallam wai me ya samu dan wannan bahabashiyar baya magana kala kaga yanzu ai shi ya hudu na shi Amr ibn al-As shi ma Ja'far ya hudu na shi kuma Najashi yayi wani lunwa shi dogo kuma yayi kara amma bai ce komai ba wa qala sai Najashi yake cewa ana musun kana musi Musa wai kenan dan aiken nan ne irin dan aiken da yazo wa annabi Musa me yake nihi malaika jibril kenan yace alamatul istifham alamat tambaya kala ma taquluna fi isa ibn maryam najashi kara tambayar hizbullah kaga wannan suna ne mai kyau asalin shi amma hizbullah ne yazo an shi'a ne an shi'a ne an shi'a ne kuma suna da abubuwa na datti da yawa ba hizbullah bane ba eh su hizbu shaytan ne wani yace hizbul latani ba hizbullah bane ba saboda goyen baya da suke bada gami duk wani shegan taka daga ana kullawa shi hu al kufur millatun wahida hanyar banza kusan abu ne guda yayin duk wata kasa mai kari sai ta hadu sai sa doje guda su dunkule a zahiri a rika nuna muku kamar ana rikici tsakanin wani da wani alhali duka ba haka nan bane ba kai je ka ni ina da gani ina goya maka baya abinda ka samu akwai percentage ina in ka dauki naka niwa ba ni nawa daga cacan baki kuma a BBC da muryar Amurka da ARF da waye sai a rika nuna muku ana tarjima alhali wallahi ƙarya ne bakin su guda abu ɗaya suke dabbarawa kawai in kaga wani abu ya zo to wani abu ne da yake ƙarfin su kuma a cikin wannan munahucin ne fa atahumullahu min haythu lam yahtasib shi afkar da ya induya na farko shi afkar da na biyu kuma da izinin Allah duk munahucin da za a yi sai an zo hallo an sake bajeta kuma daga nan in Allah da kalimatullahi hiyal ulya da izinin Allah Allah tabbatar da mu to anan yake cewa me kake faɗa game da annabi Isa alayhi salatu wassalam قال سيد جعفر يكي تشيو أقول هو روح الله وكلمته روح أبنجيجين يعني الله الله بوسا مش روي سنو كلمته كما كلمة تا أبنجيجي تا كن فيكون سيكا سنتي أتى بدون أبن wanda wannan kuma yana daga cikin ayoyin ubangiji subhanahu wataala saboda Allah ya nuna maka annahu qadirun ala kulli shay aka halicci annabi adam alayhi salatu wasalam ba uwa ba uba aka halicci hawwa'u daga jikin hakarkarin annabi adam alayhi salatu wasalam sai kace kenan da uba ba uwa sai aka zo kuma aka halicci annabi isa alayhi salatu wasalam daga uwa kadai babu uba saboda dokan cikin da aihe shi da komi duka lokaci guda ne aka yi shi tana zawwa cikin jama'at ta kuma Allah ya nuna cewa wannan al'amarin al'amarin shi ne shine yake nuna wa mutane cewa annahu qadirun ala kulli shay saboda mutane su yi mi su shiga taitayin su su bauta wa Allah su san babu abin da ya gagari ubangiji duk wani abin da za a kulla na makirci yanzu duk wanda za a wahaltar da shi ko a wahaltar da addini ko a kulla mishi makirci duka ganin dama ubangiji ne sunnar Allah ce a ban kasa ba dan sun gagari Allah bane ba sunnar Allah ce sai Allah ya ba dan adam dama in ka dauki kafarka ko ka dora cikin wuta ko ka dora inda ba wuta ko ka shirya ko ka bace Allah ya baka wannan damar a ina anan gidan duniya to wannan mashi'a ce kauniya ganin damar ubangiji subhanahu wataala ne haka Allah ya halicci annabi Isa alayhi salatu wasalam ruhin ubangiji ne sannan kuma kalma ce ta ubangiji kala da ya gama Ja'far da ya gama wannan takaitattun bayanai kaga wannan ayin ta zuwa ana zawa فتناول شيئا من الارض نجاشي دوكور ابو da kasa kamar da makaranta a baya fa qala sai yake cewa ma akhta fi amrihi mithl hadha yace wallahi bai kuskure wa yanda annabi isa ba yake daidai da wannan hakin bai kara ba yanda annabi isa yake a cikin littafin mu haka a wannan ja'far ya ambata shi fa wallahi najashi yake ta ina muku rantsuwa da Allah laula mulki in ba dan kujeran nan ta mulki ta ba yace latta ba'tukum Ja'far da na biyu ni ma ba za a bar ni anan ba tare za mu tafi abin ne ma ya samu tare za mu tafi to amma mun karanta a satin da ya gabata gwagwarmayar da yayi akan mi hatta kujera a karan kanta kuma samuwar shi a wannan wurin kaga alherin shi ya daga cikin alherin shi ga musulmai sun zo sun samu mi mafaka ai kaga a can ummu salama mi take cewa muna jin tsoron kar a je ayyaki wani ya ture Najashi wani mai mulki ya zo wanda bai san ba irin haƙƙin da muke da bai san irin girmama da zai mana ba irin Najashi to akwai zaman shi a wannan kujerar akwai hikimar Allah yace in ba dan wannan kujerar ta ba lattaba'tukum wa qala li sai ke cewa ma kuntu ubali ana al Allah ma kuntu ubali
alla ta'tiyani anta wala ahadun min ashabika abada. Amr ibn al-As, saurara ni kaji inji na jashi, yace ma kuntu ubali, yace wallahi ban zamanto mai damuwa ba. Alla ta'tiyani anta, kakka kara zawa, wala ahadun min ashabika, kuma wani ma daga garin ku kare kara zawa abadan har abada. In kun zo matsala ku ce, in buku za matsala ku ce, in kuna so makar ku zo. Yace anta aminun bi ardi, aka ce wa Ja'far, Ja'far kai kuma amincaccen mutum ne a ƙasa ta. Man darabaka qataltuhu wa man sabbaka garamtuhu, duk mutumin da ya bige ka yace kashe shi dani. Wanda ya aibanta ka da baki yace zan ci shi tara. To kaga wannan ai ba karamin alheri bane ba. Yanzu Amr ibn al-As ya ji wannan bayani, wa qala li adhinihi, sai Najashi ƙara ambatawa wanda yake hajib din shi, wanda su an kazo zaka tambaya, zaka tambaye izini sai a baka dama zuwa gare shi. Aiwa, me kin shi protocol din shi. Yace mata ista'zanaka hadha fa'zan lahu, ya nuna Ja'far yace duk lokacin da wannan ya nemi izini kawai ba shi izini shiga, ya shigo waje na kenan. Albab maftuh, albaytu baytuka, gidan gidanka ne. Yace illa an akuna inda ahli, Najashi yace sai dai in ina wajen iyali na, kuma shi kin ma fa in aba, in ya nuna maka cewa bukata ce ta tilas, ana so dole sai an hadu na, yace fa azal li kirayun, zan hutu. To yanzu bayani ya kare, Ja'far ya hutu, Amr ibn al-As da tawagar shi su ma sun hutu. Kala, yanzu Amr yake cewa, yace fa tafarraqna, sai muka rabu. Shi hanyar shi ta inda aka safke su, kuma muka shiga harkokin mu a cikin gari. Sai yace amma tun daga wannan rabuwar, walam yakun ahadun ahabba ilayya an alqahu min Ja'far, yace wallahi da rabo mu yake da wahala, yace ban ni da wani mutum ɗaya da nake so in haɗu da shi a rayuwata sama da Ja'far, kawai jira nake mu haɗu da shi. Kala, yake cewa Amr yace fastaqbalani min tariqin marratan fa nazartu khalfahu falam ara ahadan fa nazartu khalfi falam ara ahadan, yace ana cikin haka suna rayuwa a Habasha, muna rayuwa a Habasha, yace kawai fastaqbalani, sai ga Ja'far yana huskanto ni, yana zawwa wani titi ya hada mu, yace min tariqin marratan, a saman wata hanya so daya, fa nazartu khalfi, da ma na ga yana zawwa yace sai na juya na kalli bayana. Shi Amr ibn al-As yace na kalli bayana na ga ba kowa, falam ara ahadan, yace kuma fa nazartu khalfahu, na duwa bayan shi Ja'far na ga ba kowa, fa nazartu khalfi, na juya na kalli bayana na ga ba kowa, falam ara ahadan, sai yace fadanautu minhu, sai na zo kusan shi Ja'far, wa qultu, sai nace mishi ata'lamu anni ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, yace wai Ja'far ko kana da masaniyan cewa ni kinnan Amr ibn al-As na shaida babu abun bauta bisa ga cancanta sai Allah, kuma na shaida annabi Muhammad bawan Allah ne, manzon Allah ne. Kenan Amr dan sako al'amari ya juye, an yi abubuwa a gaban shi, ya ga abun ya di ya wuce da suke lissafi. Fa qala, yake cewa sai Amr yake cewa a Ja'far yake cewa a yake cewa Amr yace faqad hadaka Allah, yace Allah ya shirye da kai, ya kai Amr yace amma nasihar da zan maka fasbut, ka tabbata, saboda akwai kalubale. Kaga inda biya ku muka yi damuwa tuni mun bari, ba za mu ma fito daga garin Makka ba, in muka yi tsangwama yawa mai wuce kai mun bari, inda mu tabbata ba, muka zo nan garin Habasha akai ta bugawa, ake zuwa ake zawa, yace abinda nake maka nasiha da shi fasbut, ka tabbata, saboda tabbas sai kaga hadu da kalubale. Yace fatarakani, Amr yake cewa sai Ja'far ya bar ni, wa zahaba, sai ta heta heshi kene, da yanzu Amr ibn al-As shi ma yi ya musulunta. Amr yake cewa fa ataitu ashabi, sai na zo wajen abakan tahiyana, yace wallahi kai ka ce fa ka annama shahaduhu ma'i, kai ka ce sun gan mu tare da Ja'far,
ni kuma hede ne takatsantsan na duba bayan shi ba kowa na duba bayana ba kowa kuma nazo na dan rada mishi nace wai ata'alamu anni ashhadu an la ilaha illallah yace kai ka ce wallahi sun ga mutane kawai fa akhazu qatifatan aw thawban sai suka dauki wata katifa katifa da bahaushe yake cewa katifa larabci ne asalin shi akwai wani bargo mai dan tafshi tafshin nan ana kawo su a bosho da sauransu wayar iya da fadi in mutai shuhu da rabi kaman abun kwanciya ne kuma sai ya ruhu da rabi wannan shine qatifa sai yace fa akhazu qatifatan aw sawban suka dauki wannan qatifa katifan nan ko kuma wani zane faja'aluhu alayya hatta ghammaduni bihi ina zawwa kawai suka dauki wani mayahi suka lullaba mini suka rukunkume ni qala yake cewa waja'altu أخرج رأسي من هذه الناحية مرة سنة تكوكوا دني إنسان يهدو كينا دقا وانا بانغران سموانا وان لوكتي يتشو من هذه الناحية مرة توان بانغر يوكما إنسان دقا وانا بانغر إنسان يهدو كينا يتشي حتى أفلت حسير نكوبتي مسو أما هو ما علي قشرة باب ونطفة تاردن دي سامو يكوبتي دقا غريسو أسرارش يكوبتي مسو sun yi kaca kaca da shi yace walam yad'u li shay'an basu bar muni komi ba illa zahabu bihi fa ce sai da suka taida shi kaga maganar Jafar ta zo kuma ta zo ba fasbut shi yasa wani tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ausini ya rasulullah ya maki Allah ka muni wasiyaci qala qul amantu billahi yace thumma istaqim kace kai imani da Allah sannan ka kahu ka tabbatu ka tsaya kyam akan addinin nan dole ka kama jikinka lago lago la siyama abin da ya shahi tahiya na addini wanda yake nagartacce irin karantarwar annabin da Allah ya aiko sallallahu alaihi wasallama to Allah dole mutum ya kama jikin shi kalubale kala kala a gidanku zaka samu kalubale a titin angonku zaka samu kalubale a garinku zaka samu kalubale bal hasali amma duniya zaka iya samu kalubale amma me ake bukata a gare ka fasbut fastaqim kaka huka tabbatu ka tsaya kai ka san me kake yi duk abin da kake na addini dalili gare ka hujja gare ka akan basira kake yin shi ba akan ba kan jahilci ba haka dan wani ya ce kai kaza ne ya ce kai kaza ne lalle za iya maka magana a matsayin kan adam ka ji ba ta maka dadi ba amma kai ka san me kake kuma sannan wannan manhaj da kake da kar da wani ya zo yayin maganganu haka kawai ya sace ka daga saman wannan manhaj maganganun suke na banza saboda ya za a fusata ka a ce baka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali son manzon Allah ne yasa aka ce baka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da yake bin sunna me kokarin shi kwatanta yanda manzon Allah ya zo ni manzon Allah ya zo da shi kai koyi da shi sai wani daga baki ya ce ai baka san manzon Allah a haba ka makaro ni na san me nake yi eh kai kuma kai da baka san abin da kake ba kai da kan ji Allah abin tausayi wanda zai yi bid'a akwai abin tausayi a tare da shi saboda zaka yi aiki ka gaji kai wahala amma aikin banza ne babu abin da zaka samu na lada manzala me yake cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd wannan hadisin Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kashi a cikin fadlul islam wanda aka karanta a nan ku kaga riwaya ce guda biyu yake cewa man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu aka ce fa huwa radd riwaya ta biyu kuma man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd bayanin da Usaymin yayi da kuma Fauzan waɗannan hadisan guda biyu ko riwayoyi na guda biyu hadisi na fari man amila man ahdasa fi amrina wanda shine ya kirkiri bid'ar yana ji wuyan shi yayi kwari shi ma zai iya dokowa daga taskar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya doko sai ya ce to kuyi kaza kuyi kaza kuyi kaza ma addini ne kaga wannan shi kirkira to in kai ba amsa sai kuma riwaya ta biyu ka ce ai ni ba ne kirkira ba haka na tashi naga da magarim ana yi sai manzon Allah ya ce maka man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna ba umurnin mu akai fa huwa raddu ko ba kai kirkiro shi ba ba amsa rayih nafsak wallahi ka huta ma ranka kakkai bid'a lada wa ke ba da shi Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ga hanyar da ake samun lada shikenan kawai sai ku taru saboda kuna jin cewa ku kuke da yawa sai ku ce ai bari mu yi kaza ai Allah ya ga yawan mu ba ruwan Allah da yawan fasbut ka tabbata akan abin da yake addini ne kaga yanzu Amr ibn al-As
shi ma ya shiga irin tsangwamar da su Ja'far suke ciki a dazu, yanzu shi ma abin ya biyo kanshi. Me yasa? Saboda ya yi imani da Allah. Saboda ya yi imani da Allah. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Allah ce kuna tsammanin za ku dace da aljanna ba tare da an girgiza ku ba, an jarraba ku, an dora ku akan wasu abubuwan da suke mihan ne, saboda fitina ce wani lokaci za ta tunkaro. To wannan tunkaro wanda za ta yi, sai an girgiza ku, sai an jarraba ku, saboda a bambance li yamizallahu al-khabitha min at-tayyib. Abu a tace a ga waye yake da imani nagartacce, waye kuma taron kawai yu muke bi. Mutun ya ma kanshi adalci. In ka tsaya kai bautan Allah akan karantar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanka kama, in ka kiya kuma ka je ka kama bid'a ma dai kanka kama, karshe gaba ɗaya za a tattara summa ruddu ila Allah maulahumul haqq alalahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Sai ce ga yanda za ku bauta mana, kai me naka a cikin Allah, me amfanin bid'a? Wata da amfani? Kawai ka kirkiri abinda yauni ne za ka dora ma kanka, ba wanda ya saka. Kabba kawai. Allah kiyaye. Allah raba mu da bid'a. To shine Allah yake ce mushi fasbut, ka tabbata. To yanzu abin ya biyo Amr ibn al-As, yace famarartu ala habashiyatin, sai na zo wuciya wajen wata habashiya, yake cewa fa akhadtu qina'aha faj'altuhu ala aurati, sai na dauki katuwanta. Qina shine abin da mace take rihe fuskanta da shi, yana suna sa wani abu su rihe fuskansu, sai sai amshi wannan abin, sai ya rihe al'auran shi. Shiwa Amr ibn al-As, sai ya ce fa ataitu Ja'faran, sai nazo wajen Ja'far. Fa dakhaltu alayhi, nazo na shiga wajen Ja'far. Fa qala, sai Ja'far yake cewa malaka, me same ka lahiya, ya nake ganin ka haka. Fa qultu, sai yake cewa ukhidha kullu shay'in li, komi na an doki. Ma turika alayya qishratun, daidai da dan kyalle dan karami ba bar mun ba. Yace fa ataitu habashiyatan, sai nazo wajen wata habashiya. Fa akhadtu qina'aha, na dauki abun rihe huskanta. Faj'altuhu ala aurati, na rihe al'aurata, shine yanzu nazo wajen ka. Ka duba waɗannan bayan Allah ne suka wahala wajen bauta wa Allah subhanahu wataala. Duk wani wanda yake jin ayoyi da kalubale, wallahi bai kai waɗancan mutanen ba. Bal hasali, ina ma kalubale yake? Mai wuce maganan baki ba, kuma shi ma a bayan ka ne za a yi shi, ba gaban ka ba. Li yabqa khalfaka, ya ci gaba da zama a bayan ka. Dama a baya yake, kai tun ka wuce. Allah taimake mu. Yake cewa kaga shi anan yake ambata mushi cewa ga halin da na shiga bayan na yi imani da Allah, kuma bai ma furta musu ba. Basu ma kawai da suka ganshi ma suka fahimci cewa wannan wa ya saki layi, layin shirka, ya saki layin shirka, kama hanyar tauhidi. Yace fantalaqa wantalaqtu ma'ahu, kaga wannan kuma meke maka nuni? Mutum musulmi ya himmantu da al'amarin dan uwan shi musulmi. Magana ta fadi, koda baka da abin da zaka ga dan uwanka yana cikin halin takura, rika yi mishi addu'a. Kai ba ma ya fito ya faɗi maka ba, in lura kai ware yana cikin damuwa, da yi mishi addu'a. Duk lokacin da za ka ma wani addu'a an zaharil ghaib, to kai kuma mala'iku za su riƙa maka addu'a. Ya Allah, ka cire wani daga cikin halin da yake cikin damuwa, kai kuma Allah sai ɗora mala'iku su riƙa maka addu'a. Ya Ubangiji, shi ma wannan damuwar da yake cikin, Allah ka cire shi daga ciki. Da Allah, wa ma cin riba da kai da shi? Kai cin riba, saboda kai ka samu addu'an wa mala'iku. La ya'suna Allah ma amara, garanti ne wannan, shi kuma samu addu'an ka. Shisa al-mu'minuna masalul mu'mina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kal jasadil wahid. Kar in zamanto abinda in na lura kana cikin damuwa zan rika zuwa ina faɗin maganganun a wurare daban-daban, ya zamanto abin dariya. Ushammitu bikal a'da, in sanya abakan gaba su rika kallon ka abin dariya. Wannan ba hali mai imani bane ba. Idan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi alherin aikin da ɗan adam zai aikata, ka zamanto fi hajati akhika, ka zamanto a cikin buƙatar ɗan uwanka. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, duk lokacin da ka shiga lamarin dan uwanka musulmi, to kai ma Allah zai shiga lamarin ka. Alheri ne ba karami ba. Mutum musulmi, musulmai haka aka san su da cewa ciburewa suke waje guda, taimakawa junan suke yi. Kaga na yace fan talaka, kai tsaye kawai Ja'far miyai sai ya cira wan talaqtu ma'ahu lima hina tare da shi hatta ata ila bab ila babil malik har sai da yazo kofar sarki Najashi faqala li azinihi sai yake ambatawa mai bada izinin shi yace ista'zin li nema min izini wajen sarki qala innahu 'inda ahli sai yace ai yana wajen iyalin shi qala Ja'far ya sake cewa ista'zan li alayhi nema min izini a wajen shi kaga dama aina Najashi ya hodi in ya matsa to ko ina wajen iyali na imu magana yace fasta'zana lahu sai niya mushi izini fa azina lahu sai Najashi ya bada izini fa qala amr fa qala sai yake cewa shi Ja'far yace inna amran taba'ani ala dini yace Amr ibn al-As ya bini akan addinin da nake kai qala kalla Najashi yace a'a qala bala Ja'far yace kwarai da gaske ai an kare eh yayi imani ya furta kalmar la ilaha illallah fa qala li insanin sai Najashi yace wa wani mutum izhab ma'ahu je ka tare da wannan da Abu Amr ibn al-As fa in fa'ala in ya tabbata abin nan haka ne fala yaqul shay'an illa katabtahu kar ya fadi wani abu face sai ka rubuta shi qala faja'a sai wannan mutumin da aka hada ni da shi yazo fa qala na'am ya ambata cewa duk abinda Amr ya nuna na imani haka ne yayi imani yace faj'altu aqulu sai Amr yake cewa sai na rika ambata abubuwan da wadancan mutane suka doka mun sun doka mun kaza waja'ala yaktubu shi ko wannan mutumin na Najashi yana rubutawa yace hatta kataba kullu shay'in hatta al-qada ya rubuta komi da ka sani yake cewa hatta al-qada hatta da abin da ya shahi ko ka ce kibiya ko kuma ka ce makai dan kararrami dan bukuru karami ya rubuta su gaba daya amma da yake cewa kai ba ma wannan ba yace fa law shi'tu yake cewa law shi'tu akhudha shay'an min amwalihim ila mali fa antu yace ba ma magana na wanda suka doka ba inda na so in doki wani abu na su ma wanda yake tare da su yace wallahi inda na ga dama da ina iya haka na to wannan shine bayanin hijira zuwa kasar Habasha da kuma bayanin musulmtar shi Amr ibn al-As yake cewa qala Amr yake cewa summa kuntu sannanni ba'da bayan haka min allazina aqbalu fi sufun muslimin sai ga mun komo garin makka a matsayin musulmai ina cikin jirgin ruwan musulmai aka komo da ni garin makka amma a lokacin da ya huta a matsayin kahuri ya komo a matsayin mai imani kenan bayanin da aka tura shi raskonan bayanin ya akai a Habasha kenan shi yanzu ba shi zai bayani ba sai dai can Umara ibn al-Walid yayi ko kuma wani makamancin wannan yayi مالك رواه الطبراني والبزار وصدر الحديث في أوله وزيارة في آخره له الطبراني كده يتي وعن أبي مالك الأشجعي قال كنت جالسا مع محمد بن حاطب فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سي كارم بياني نقب أكن دي أبن دي كده ألاك حبشنا أبو مالك الأشجعي كتشيوا كنت جالسا yace na kasance ina zaune tare da wani mutum da ake kira shi da suna Muhammad ibn Hatib fa qala sai yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace inni qad ra'aytu 'ardan zata nakhlin manzon Allah yace ni na ga wata kasa ma'abuciya da binai yana nihi ina Habasha yace fakhruju ku tafi zuwa gare ta fa kharaja Hatib wa Ja'far fil bahr qibala an-Najashi sai Hatib da shi da Ja'far sai suka huta suna masu tinkaran Najashi wa yake bada labarin na Muhammad ibn Hatib qala yace fawlidtu ana fi tilka safina yace sai aka aihe ni ni a cikin wannan jirgin ruwan kenan a cikin wannan tahi aka aihe ni shi Muhammad ibn Hatib kenan baban shi yake bashi labarin ga abin da aka yi Hatib malik rawahu Ahmad wa sanaduhu sahihun wa fi riwayatin lahu min tariqin ukhra an Muhammad ibn Hatib an ummihi ummi Jamil bintul mujallil qalat take cewa kenan mahaifiyar Muhammad ibn Hatib take cewa aqbaltu bika min ardil habasha tace na taho da kai daga kasar Habasha hatta idha kuntu min al-madinati ala laylatin aw laylatayn tace mun kusa shiga garin Madina dare daya ko dare biyu mana saura inji wa mahaifiyar Muhammad Muhammad ibn Hatib saura dare daya ko dare biyu ya rage mana mu shiga garin Madina take cewa tabakhtu laka tabihan sai na daura maka wani abun dafawa ko kuma na dafa maka wani abun dafawa tace fafani yal khataba sai iccen da ake dafawan sai ya kare fa kharajtu aqlubuhu sai na huta zanje neman icce na huta neman icce kai kuma Muhammad kenan take bashi labari fatanawaltal qidra sai kan huwaci wannan tukunyar fankafa'at ala zira'ika sai wannan tukunya ta tumbike a saman zira'inka yani a saman tsintsiyen hannunka kira yanzu yana fama da rauni na ruwan zahi ko abu mai zahi ya kona shi shi Muhammad ibn Hatib ita ummu jamil take cewa tace fa ataitu bika annabiyya sallallahu alaihi wa sallama sai na doko ka nazo da kai wajen manzala saboda dawa mun kusa zuwa garin Madina tace sai nazo da kai wajen manzala sallallahu alaihi wa sallama fa qultu sai ita matar take cewa ya rasulullahi bi abi anta wa ummi ya rasulullah ya ma'aikin Allah ina mai bada fansan mahaifina da mahaifiyata a gare ka ma'aikin Allah saboda a rayuwar dan adam babu abu mafi tsada saboda mahaifin shi da mahaifin shi idan ka zo kansu to an zo karshe azauja to kar to gayya wal aulad aidan kazalika yani eh su ma diya la Allah ya ga mutu ya shiga rukokin shi amma al um wal abu suna nan a matsayin su na uwaye da kuma irin daraja da addini ya ba su kuma haka duk wani abucin hankali ya san cewa uwaye ba kayan wasa bane ba to anan abinda sahabbai suke yi zaka ji suna yawaita cewa fidaka abi wa ummi ya rasulullah to wannan ana ne an kai karshe kenan na bada mahaifina da mahaifiyata fansa akan rayuwanka ya ma'aikin Allah zan iya bada mammata in bada babana akan ka rayu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama haka ta ambata tace hadha Muhammad ibn Hatib wannan yaron Muhammad ibn Hatib ne tace wa huwa awwalu man summiya bika shine farkon mutumin da ya samu sunanka Muhammad ibn Hatib Manzala sallallahu alaihi wasallam sai ya amshi yaro fatafala yake cewa fifika sai manzala yayi tohi a cikin bakin shi wannan Muhammad ibn Hatib ginnan yana karanta mishi wasu azkari towa mishi wa masaha ala ra'sika ya shahi kanka wada'a laka ya maka addu'a berata ya ba ba a rubuta ba aka wanke ya sha babu koda cikin wannan biyu duk inda zaka ji karantawa ne akai addu'a ce akai karantawa ne akai wannan shine abin da addini sani da haka zaka samu waɗannan nusus sun wuce alisafa ga azkaru sabah wal masa kaɗan ka doka ga sunan burjik ya kasance annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an yi sahiya an tazo yana karanta kaza in murci tazo yana karanta kaza in ya tashi shiga yana karanta kaza in zai yi barci yana karanta kaza in ya zo halka daga barci yana karanta kaza in sahiya ta yi ga abin da zai karanta sallallahu alaihi wasallam ba a taba ciya ga abin da ya rataya ba dan me zaka rataya a matsayin ka na musulmi kuma rataye ne ya jefa mutane cikin matsaloli ko bai jefa su ba ya jefa su min jaza'i sayyi'a as-sayyi'atu ba'daha ala in laye qur'ani ce wane ne kaza 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 halas ana cikin ta qur'ani sai aka shiga tami sai aka shiga hatimai aka shiga wasu abubuwan da kuma sai a hankali wanda zallan rishin sanin girman Allah subhanahu wata'ala ne kusan suna faruwa har akwai laye da ake hada da kasar kabari ai annasu muqarrin akan hirasa akan dole a sa masu gadi su rika gadi makwantai kaga addinin musulunci ba a sanya hutula a makwantai to amma yanzu akan hali na darura dole a sa a haska wurin baro-baro saboda duk wani munafiki in zai zo za a ganshi kuma abin takeici wanda zai bashi wannan aikin yadda'i annahu alim yana da awar cewa malamin addini lakinnahu qad yakunu bari'an min ad-din la'alla bai da alaka da addini ma ko ta kusa ko ta nesa yana yawa yayi sulba ya bar addini in salaha min dini fan salaha minha fa atba'ahu ash-shaytan fa kana minal ghawin sai shaydan ya bi shi sai zaman tubatacce rab kanan ne malamin da zai dora ka kan hanyar Allah sai zaman to shike karantar da kai shirka ga Allah lakiyai to kaga anan duka wannan karantarwa addini ce kaga wannan min bidayatil islam manzo sallallahu alaihi wasallam yayi da'a lahu yayi addu'a a gare shi sannan kuma ya shahi kanshi wa da'a laka yake caye maka addu'a wa ja'ala yatfalu ala yadika ya rika maka addu'a yana toha a saman wannan hannun naka wannan tsintsiye hannun da ya kone wa yaqulu yana cewa azhibil ba'sa rabbin nasi washfi anta shafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama ka koya karanta wa diyanka karkarata ya musu laya ba wani abu zai kare su banda Allah subhanahu wataala kuma duk abin da za doka na kariya dole ya zamanto addini ya yarda shi wannan kariya ne addini da shi irin waɗannan ga sunan wannan annabin da Allah ya koyi karanta azhibil ba'sa ya ubangiji ne tahiyar da cuta rabbin nasi ubangijin mutane washfi Allah ka warkar da wannan bawan naka anta shafi Allah kai ne ya bada lafiya mani shafi Allah wani yazo waje manzo sallallahu alaihi wasallam aka ce wannan waye aka ce ai tabibi ne sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce atabibullah wa inna ma anta mudawi ya ce wannan ai mai warkar da mutane manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce a mai warkar da mutane Allah ne kai dai mai dan musu dubaru ne uku da sahe uku da malece biyu da sahe biyu da malece akaraka Allah washfi anta shafi Allah ne ya bari lahiya duk abin da zakai shi yasa iya daga cikin abin da al-Allama Ibn Qayyim yake cewa ku nemi waraka na marasa lahiyanku ta hanyar yin sadaka yace inna lis-sadaqati ta'siran ajiban sadaka yana da tasiri na mamaki wajen sababin mutum ya samu lahiya kenan in kai magani kana magani dama ka dogara ga Allah wake ba da lahiya Allah ba ga magani iri daya likita daya ayi komai da komai resultati ma iri daya ne amma sai a ba wannan maganin sai ya shaye warki sai a ba wannan sai ya shaye warki me yasa Allah ne ba da lahiya dan ba shi sababin akaran kanshi bane wanda an ka same shi kawai dole ka samu lahiya a ba haka nan bane ba shi yasa wani lokaci sai ka ta inda ake ga akwai ƙwararrun ma ƙarshe malakul mautu ya ce dama a nan aka ce dauki ranka an kare dan a nuna maka ba wannan bane wanda yake bada shine Allah manzo Allah yake cewa washfi ya ubangiji Allah ka bashi lahiya anta shafi Allah kai ne mai bada lahiya la shifaa illa shifauka babu wata waraka sai warakar da kake badawa ya Allah shifaan kuma Allah ka bashi lahiyar da la yughadiru saqama bayya barin burbudin wani rishin lahiya a ce maka to kai ho sai dai ai ta sha haka eh amma abu kaza ba yanda za a yi ku rabu da shi ka doge akan addu'a roƙon Allah subhanahu wataala akan Allah ya baka lahiya Allah ya baba mara lahiyar ka lahiya ka nace akan addu'a wannan shine sababi na harko duk wani abin da za a yi na magani na wane ne wallahi zai biyo bayan wannan addu'a ce ita ce gaba kuma wannan addu'a a yi ta a saman tsarin karantarwar annabin da Allah ya aiko sallallahu alaihi wasallama kar a yi ta akan tsarin bid'a fa qalat take cewa fama kumtu bika tace ya Muhammad dana Muhammad kenan tace mushi ban tashi da kai ba daga wannan wajen min indihi daga wajen manzo Allah hatta bari at yaduka har sai da ya zama to hannunka ya warke tas kamar baka taba yin rashin lahiya ba malace intahal mustadraku magana mal albani ta gani sai matashi ya karatu da izinin Allah subhanahu wataala kenan sai zamanto matashi ya karatu a satin sama musulumtar Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yanzu Amr ibn al-As ya musulumta sannan kuma Quraysh abinda suka tahi nema wa ba'u bi khasaratin abin ya zama asara dan aiken ma da aka yarda da shi aka tace aka aika a san shi musulumta wallahi addini al'amarin Allah ne ka duba lokacin da aka yi khandaka fa sababin samun nasara sababi wani daga cikin wanda suka zo su yaƙi su manzo Allah ne a garin shi da aka zo wannan hilin annabi musulunta
dan ka gane lillahi al'amru min qablu wa min ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا واغفر لآبائنا. اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم وفقهم يا حي يا قيوم. وفقهم خيري الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.